mata da ke a gasashin gwarzon kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a can kasar Rasha a matakin wasan kihuwa daya a ranar Asabar da ta gabata kasar Faransa ta samu nasara kan Argentina da kwallo 4-3 wanda ta yi wa Jiro da ita. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay ta doke Portugal da kwallo 2-1 wanda Portugal din ta tafi gida. A ranar Lahadi kuwa kasar Spain sun yi canjara 1-1 tsakaninsu da masu masaukin baki Rasha. Rasha ta samu nasarar kaiwa ga wasan gaba bayan ta doke ta da kwallo 4-3 a bugun daga kai sai ne tsaron gida. Kasar Croatia ko sun yi tunan doki 1-1 da Denmark inda su ma suka yi bugun daga kai sai ne tsaron gida. Kasar Croatia ta samu nasara da kwallo 3-2. Yanzu ya nuna cewa kasar Uruguay da su fafata da kasar Faransa a matakin wasan dab da na karshe wato quarter final a Turai. Croatia kuwa suna tare da Russia ne. A yau kuma za a ci gaba da fafata a matakin wasan kihuwa ɗayan inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil za su fafata da Mexico da misalin karfe 3 na rana. A tarihi dai kasar Brazil ta samu nasarar doke kasar Mexico su 12, ita kuma Mexico ta samu su 8 inda aka yi kunnen doki su 4. Har ila yau kasar Belgium za su fafata da kasar Japan da misalin karfe 7. A tarihin azuwarsu su 5 kasar Japan ta samu nasara akan Belgium su 2, ita kuwa Belgium su 1 a yi kunnen doki su 2. Idan muka leka har ila yau a bangaren wasan ta kwallon kafa ta duniya, amma za mu leka abin da ke faruwa a can kasar Spain ne, inda dan wasan ta nan Andre Iniesta wanda ya zura na kwallo da ta ba wa Spain damar lashe gasasshen kofin kwallon kafa ta duniya a shekara ta 2010 ya yi ritaya daga bugawa kasarsa wasa bayan an fitar da ita a gasasshen kofin kwallon kafa ta duniya da ake yi a can kasar Rasha. Dan wasan mai shekaru 34 da haihuwa ya an sako shi ne bayan da ya da adawowa daga hutun rabin lokaci a wasan da Spain din ta taka shi a hannun Rasha da kwallo 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida a ranar Lahadi da ta gabata. Kwallon karshe da Iniesta ya buga ita ce bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda yake nuni da cewa ya buga wasa 131 cewa kasarsa. Dan wasan ya ce wannan shi ne wasansa na karshe a tawagar, inda Iniesta ya zo kungiyar ne a shekara ta 2006 inda ya samu nasarar lashe Copa a shekara ta 2018 zuwa 2012 inda ya samu nasarar cin kofin nahiyar ta Turai. Wannan lokacin dan wasan ya ce wani lokaci ba ka samu kyakkyawar karshe kamar yadda kake so, kuma ya bayyana cewa wani lokaci ba ka samu kyakkyawan karshe kamar yadda kake so, amma ita wannan rana ta zama rana ne ta bakin ciki a gare shi. A watan Mayu ne Iniesta ya ajiye takalman ko kuma ya ajiye bar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bayan ya shafe shekaru 22, inda a yanzu haka yake wata kungiya a can kasar Japan iya fafatawa. Ya samu nasarar daukan kofuna har guda 32 a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, iya abin da ya sa waka kenan huta lafiya.